sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe 10 na sanyin safiya a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin namu a wannan rana ta Asabar 13 ga watan Maris shekara ta 2021. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai.
Masu zanga-zanga sun sake fitowa kan tituna a Myanmar yau Asabar dinnan, kuma jami'an tsaro suka mayar da martani inda suka yi ta harbi cikin taron. Yau Asabar kasar New Zealand ta yi bikin cika shekaru 2 tun lokacin da ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta 51 a wasu masallatan garin Christchurch 2. Mayakan Boko Haram sun addaba arewa maso gabashin Najeriya sama da shekaru 10 tare da korar sama da mutane miliyan 2 daga gidajensu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya, a cikin rahotanninmu za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewar tana da masaniyar duk halin da 'yan kasar suke ciki, amma tambayar ita ce akwai wani mataki da take dauka don kawo ƙarshen su.
Za a yi adireshin din bangaren wajen katin rasilin, za a yi adireshin bangaren wajen kidnapping, za a yi adireshin wajen shigowa da mugayen makamai.
A jamhuriyar Nijar kuwa har yanzu ana kai ruwa rana akan sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a watan Fabrairu.
Dukkan ɗaruruwan mutane da sun kai 500 da wani abu da aka kama, da gwamnati ta saki dukkan 'yan ƙasa wanda aka kama a kan wannan zaɓe da aka yi.
Kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan. Bayan duk waɗannan, muna tafe da shirin Adawo Lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Masu zanga-zanga sun sake fitowa kan tituna a Myanmar a yau Asabar dinnan, kuma jami'an tsaro suka mayar da martani inda suka yi ta harbi cikin taron. Akalla masu zanga-zanga hudu sun mutu a Mandalay, birni na biyu mafi girma a kasar, da kuma garin Phaya da ke tsakiyar kasar. Yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ta tashin hankula a Myanmar, mai binciken kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya kan Myanmar ya yi kira kasashen duniya da su ɗauki matsaya guda game da sojin junta da ta karɓi mulki a juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Abin takaici ne a shaidar ta'addanci da rashin bin doka da oda daga waɗanda suka kwace mulki a Myanmar ba bisa ƙa'ida ba, wanda kuma aka fi sani da Burma. Thomas Andrew ya faɗa hukumar kare 'yancin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani jami'in Myanmar ya faɗa majalisar cewa hukumomi a ƙasar na amfani da ƙarfin da ya wuce kima a kan masu zanga-zangar. A yau Asabar, ƙasar New Zealand ta yi bikin cika shekaru 2 daga ɗaya daga cikin ranakun da suka fi shiga mawuyacin hali, lokacin da wani ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta 51 a wasu masallatan garin Christchurch 2. Ɗaruruwan mutane sun hallara a filin Christchurch Arena don tunawa da ranar, wanda kuma aka watsa shi kai tsaye. An soke irin wannan taron da aka shirya a shekarar ta gabata saboda bazuwar cutar coronavirus. Kiran Munir, wacce aka kashe mijinta Harun Mahmud a har-haren, ta shaidawa taron cewa ta rasa masoyinta kuma abokin rayuwarta. Ta ce mijinta uba ne mai ƙaunar 'ya'yansu biyu, yana gama karatun digirin digirgir ne kawai, kuma yana jiran a bikin yaye shi. Lokacin kenan ta yi masa ganin ƙarshe ɗauke da murmushi. A ranar 15 ga watan Maris na shekarar 2019, har-haren Brenton Tarrant ɗan ƙasar Australia ya kashe mutane 44 a masallacin Al-Nur yayin sallar Juma'a, kafin ya tuka mota zuwa masallacin Linwood inda ya kashe wasu 7. Wani bom da aka ɗana a cikin mota da fashewar gefen hanya da har-haren masu tayar da ƙayar bayan sun kashe akalla mutane 22, gami da jami'an tsaro da fararen hula, in ji jami'ai a Afghanistan a yau ɗin nan Asabar. rikicin ya rauna da kusan mutane 70 mafi yawancin su fararen hula. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan Tariq Aryan ya faɗa yau Asabar cewa fashewar bam ɗin da ke cikin mota ta nufi wani ofishin 'yan sanda da ke lardin Herat ne wanda ke kan iyaka da Iran. Aryan ya ce fashewar ta lalata akalla gidaje 14 a wani yankin da ke kusa da wurin. Jami'an yankin sun ce kimanin mutane 60 ciki har da mata 20 yara 12 daga cikin waɗanda suka jikkata. Akalla mutane 5 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a cewar majiyar asibiti a Herat. Babu wanda nan take ya dauki alhakin harin. Wani mai magana da yawun kungiyar tawayen Taliban ya ce ba shi da wata alaka da tashin bam din.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Alamu na dada nuna cewar dama gwamnatin tarayyar Najeriya ta dade da sanin abubuwa da ke haddasa matsaloli da suka dabaibaye kasar da kuma yadda za a magance su, sai dai aiwatar da gyaran ne ke ci gaba da zama karfan kafa. Abinda ke tabbatar da hakan kuwa shine kalaman mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osibanjo yayin wata ziyara aiki da ya kai jihar Sokoto. Muhammad Nasir ya halarci taron, ga kuma abin da ya hada muna.
Mataimakin shugaban na Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya maganta ne akan manyan batutuwa hudu da a ganin sa suke ci gaba da haifar da matsalolin da ke tarnaki ga Najeriya da kuma yadda za a shawo kan matsalolin. Ya maganta akan sauyin yanayi wanda ke haifar da ambaliyar ruwa, gurgusuwar hamada da fari, inda ya ce tabarbarewar muhalli da ake samu ya haddasa rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma.
But we must also recognize that this crisis will only get worse.
Dole ne mu yarda da cewa waɗannan tashi-tashin hankula za su iya tarancewa kuma mu tashi tsaye muka samu mafita gare su ba. Don haka akwai buƙatar fitowa da sahihan hanyoyi na kula da kiwon dabbobi domin kyautatawa da kuma bunƙasa kiwon. Sai dai dama masana a Najeriya sun daɗe suna bayar da shawara akan kyautata tsarin kiwo ga makiyaya ta yadda ba sai sun yawo suna shiga hurumin da ba nasu ba, kamar yadda Farfesa Ibrahim Mustafa ɗan ƙane ya taɓa bayar da shawara.
Inda kake da ƙasa ake shuka shi wannan abin hakin da yake fitowa, za ka ga cewa killace waje za a yi a yi abin da Bature yake kira ranch, inda nan ne za a fulanin nan za su zauna. Gwamnati za ta yi musu mazauni har ma ta yi wa 'ya'yansu makaranta a da asibiti duka a ciki.
Yanzu gwamnatin ta Najeriya ta ce ta fito da wani tsari na kiwon dabbobi wanda zai magance faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da manoma.
Already 22 states including Sokoto have indicated interest.
Tuni da jihohi 22 haɗi da Sokoto suka nuna sha'awa ta aiwatar da wannan shirin wanda zai samu tallafi daga gwamnatin Netherlands. Kuma an soma shiri na gwaji a jihohi guda hudu da suka hada da jihar Adamawa, Nasarawa, Plateau da Gombe. Kuma wannan tsarin zai magance wasu daga cikin matsalolin da muke fuskanta. Har wa yau mataimakin shugaban na Najeriya ya maganta akan matsalar rashin tsaro wadda ya ce matsalar fadin kasa da dazuzzukan da ba amfani da su na taimakawa ga matsalar.
Niger State alone can take all of the southeast states and still have space left.
Jihar Niger kadai takan iya dauke dukkanin jihohin da ke yankin kudu maso gabacin Najeriya, kuma har a raga wani fili da ba a rufe ba. Idan ana maganar tsaro, dole a lura da cewa wasu hare-haren ta'addanci da ake samu a yau a ƙauyuka, a makarantu da wasu garuruwa da ke zaune lafiya da juna, dukansu suna samuwa ne saboda ba mu da sahihiyar hanya ta kula da wurare na fadin ƙasa da ba a amfani da su. Akan wannan batun ma da daɗewa masana harkokin tsaro irin Detective Awal Baladar Mi'iya sun bayar da shawara kan a samar da rundunar tsaro ta cikin jeji.
Wato ita ce take da allakin kula da dazuzzuka, su za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji. Kaga za a samu control na dazuzzuka, za a yi addressing din bangaren wajen katin rasilin, za a yi addressing bangaren wajen kidnapping, za a yi addressing wajen shigowa da mugayen makamai, za a yi addressing wajen fadan iyaya.
Sauran matsalolin da mataimakin shugaban Najeriya ya maganta a kansu sun hada da samar da haɗin kan 'yan ƙasa da kuma yawaita al'umma tare da hanyoyin da ake amfani da su marasa inganci wajen bayar da ilimi ga al'umma. Ya kuma maganta a kan buƙatar fuskantar gaskiya ta amfani da hanyoyin zamani wajen kawo wa jama'a ci gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Ubangiji Allah iya muna inda ba mu iyawa. Yanzu kuma bari mu je ga labaran duniya kashi na biyu.
Mayak mawakan Boko Haram sun addaba arewa maso gabashin Najeriya sama da shekaru goma, tare da korar sama da mutane miliyan 2 da gidajensu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Akalla 3,000 sun gudu daga karkara zuwa lafiyar kawar Maila, wani sansani a babban birnin jihar Borno Maiduguri. Bayan tserewa daga masu tayar da kayar bayan, waɗannan mutanen da aka raba da mahallansu har yanzu suna fuskantar babban kalubale. Suna fama da neman abinci da kiwon lafiya da hanyar ilmantar da ƴaƴansu da tunanin makoma mai kyau. Rayuwa a nan tana da matakar wahala, muna shan wahala, in ji Muhammad Abba, wanda ke da gona a yankin Kwandaga, kimanin kilomita 25 kudu maso gabashin Maiduguri. Yanzu shi da matarsa da yaransa 5 suna zaune ne a cikin ɗaki ɗaya matsatsi. Jiya Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince da allurar rigakafin coronavirus ta Johnson & Johnson da amfanin gaggawa, yayin da kuma ta ƙara tabbatar da ingancin allurar AstraZeneca a daidai lokacin da wasu ƙasashe ke ci gaba da dakatar da amfani da ita. Kakakin WHO Margaret Harris ta bayyana maganin allurar na AstraZeneca a wani taron ƙarawa juna sani wanda aka shirya a Geneva a matsayin mai kyau, kuma ya kamata mu ci gaba da amfani da allurar, a cewar ta. Yarjewar WHO ta zo ne yayin da Thailand ta bi sawun yawan kasashen Turai da dakatar da amfani da AstraZeneca saboda daskarewar jini lokaci zuwa lokaci tsakanin masu karɓa. Bulgaria da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun kuma dakatar da amfani da allurar AstraZeneca. Koyaya, kamfanin AstraZeneca dai ya ce babu shaidar da ke nuna haɗari ga rigakafin a cikin martani ga da'awar.
Masu sauraro, labaran duniya aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku sauraron mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A jamhuriyar Nijar kuwa, jami'iyyun ƙawancen hamayya sun kuduri aniyar gudanar da jerin gwano a wata zanga-zangar lumana da suka shirya a ranar Asabar 20 ga watan Maris, a game da matakin kulle wasu daga ciki a kurkuku, ciki har da shugaban jam'iyyar Modan Lumana Hamma Amadu da ake zargi da hannu a wata zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani.
A yayin gangamin da ya gudana a cibiyar jam'iyyar MPN Kishin Ƙasa, magoya bayan jam'iyyun ƙawancen adawa sun fara ne da jaddada goyon baya ga ɗan takararsu Muhammad Usman a gwagwarmayar da ya ƙaddamar don ganin kotu ta bashi abin da suka kira galabar da ya samu a zaben 21 ga watan Fabrairu. Sannan 'yan hamayyar sun ce ba za su zuba ido suna kallon mahukunta na yi wa shugabanninsu ɗauki ɗaiɗai ba. Mafari kenan suka ƙuduri aniyar fitowa kan tituna a ranar 20 ga watan Maris da nufin gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Yamai. Maman Nasiru Lawali Mato na daga cikin shugabannin wannan ƙawance.
Muna iya zana manya-manyan mutane shugabannin fartutukanmu na opposition kamar son excellence Alhaji Hamma Amadu, son excellence le general Mumuni Burema, Abdu Muhammad Lukoko, Saidu Tahiru Mayaki, Tar Tuku da dukkan ɗaruruwan mutane da suka kai 500 da wani abu da aka kama. Gwamnati ya saki dukkan 'yan ƙasa wanda aka kama a kan wannan zaɓe da aka yi, ba su aikatar da wani abu ba wanda zai kai a kai su jiran kasu.
'Yan adawar sun ce za su yi kokowa tukuru don ganin an mutunta demokuraɗiyya a wannan ƙasa. Tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba shi ne shugaban jam'iyyar MPN Kishin Ƙasa.
Duk al'ummar garin Yamai da kewayenta su huto, mu goda ma duniya ga wanda ya ci zaɓe, kuma mu goda ma wannan mulki ba za mu yarda ba ya lalata demokrasi. Wannan kokowa tasu ce talakawa a hana wanda suka zaɓa a ƙwace mishi wannan zaɓe, shi yasa ake wannan kokowa. Kuma har mu tabbatar da an sako abokanmu da aka kama, kuma muka ma wannan gwamnatin kashedi na ya shahwa ma mutane lahiya, ko 'yan jarida, ko 'yan siyasa, ko 'yan hwarar hula, wanda idan sun ga albarkacin bakinsu ana ba su tsaro ko ana kame su.
Dan takar ku ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa. Me yasa ba za ku jira hukunci ko kuma matsayin kotun tsarin mulki ba?
Ai ku ko da muke ta kare haƙin ɗan ƙasar Niger ce. Tunda aka ga yi sakamako wanda bai zama dindindin ba suke bin mutane suna kama su ko suke rihe gidajen jami'oyin mu ko suke ba mutane tsoro.
A wani abin da ke kama da mai da martani ga masu yunkurin gudanar da zanga-zanga. Ministan cikin gida Alkash Alhada a wata sanarwar da ya fitar sa'o'i kaɗan bayan gangamin na 'yan adawa ya yi kashedi ga waɗanda ya ce suna ƙoƙarin tada zaune tsaye a ƙasa bayan la'akari da wasu kiraye-kiraye da suka karaɗe kafafen sada zumunta waɗanda a cewarsa yunƙuri ne na cusawa jama'a ra'ayin tada tarzoma a wunin juma'a 12 ga watan Maris a nan birnin Yamai inda tun a wunin Alhamis hukumomi suka tsaurara matakan tsaro a manyan santoci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Idan muka sake leƙawa Najeriya kuwa inda ake sa ran nan da shekarar miladiya ta 2030 ƙarfin talauci bashi da rashin tsaro za su wuce kima a ƙasar. A cewar masanan muddin tattalin arzikin ƙasar ya gaza kai dala tiriliyan 1.5 halin rashin tsaro kaɗai zai iya zama salar kassara ƙasar baki ɗaya. Idan har mahukunta ba su tashi tsaye ba. Halima Abdulrauf ta yi muna nazarin wannan hasashen.
Kusan kullun 'yan Najeriya daga bangarorin rayuwa daban-daban na korafi akan tsadar rayuwa fama da talauci rashin tsaro da sauransu kamar haka.
Sunana Abdul Jawad Zamba. Wani abu ne sananne ga dukkan mutumin Najeriya. Usuwaye suke sababa irin wannan hali da su mutane suka tsinci kansu a ciki. Gwamnatocin kasashen ne. Kowa ya riga ya san haka. Cewar mutane tabbas sun yi wa wannan gwamnatin kyakkyawar fahimta. Amma masu nazari da hange da sanin cewar waye zai jagoranci ita kanta gwamnatin kasancewar sun san shi sun cewar dukan abin da yake fada a baki yake fadan su ba a zuciya yake fadan su ba saboda haka duk halin da mutane suka samu kansu a Najeriya a ciki a yanzu kashi 75 sune suka jefa kansu ciki tare da sanin cewar shi wannan shugaban an riga an san tarihin sa tun before wannan lokaci akalla ya kamata ka taimakawa mutum a fannin da ya shafi aikin gonar sa rayuwarsa da duk mayan da yake gudanar da abubuwa sai ya zamana komai ya rasa kai hatta tsaro sai ya zamana su kansu jami'an tsaro kansu suke tsarewa
sunana da Ibrahim gaskiya kai ke sun tsada kullun ka je kasuwa karuwa suke abubuwan gabaki daya wallahi yana sanya fi karfin mutane da aka ce kai abinci yayi tsada in aka rage sayarwa da abinci ya ga suna magana suna cewa abincin yayi tsada mu kuma muna ce musu abinda muke saya ba shi muke sayarwa saboda mu ma muna san shi ne da tsada gaskiya kasuwa dai ana juya kuɗi ne yanzu dan gaskiya babu zancen riba saboda idan ka je kasuwa yau idan ka je da 10,000 in zaka sake koma kasuwa to in Allah ya so ya da sai ka samu karin 1,000 a kai.
Masanin tattalin arziki Kasim Garba Gurfi ya bayyana cewa Najeriya za ta iya bunƙasa tattalin arzikinta idan ta yi niyya.
To gaskiya dai al'amari shine idan muka diba muka ga bashin da ake cewa yanzu da kuma kudin da ake wariya a kowane budget dan ai sajisin wato ai kokari a rike waɗannan basu suka zai nuna maka gaskiya muna da jan aiki dole ne a canza dole ne kuma a nemi hanyoyin da za a samu kudi wannan hanyoyin da za a samu kudi suna da wahala basu da wahala wato duk lokacin da aka tashi tsaye muna da dama da halin da zamu iya samu waɗannan kudaden kuma wannan shine wanda duk wanda yake zuba kudin jari shi yake diba a kowace kasa shin wannan kasa tana da mutane tana da halin da za ta yi in aka diba za mu gani muna da hali muna da kuma damar da za mu yi to amma aiwatar da waɗannan abubuwan shine matsala ɗauki misali wannan pipe gas da aka ɗauko daga Ajakuta za a kawo shi Kano ina tabbatar maki har in aka aiwatar da wannan aiki ma'aikatu Dubai za su rayu za su kuma tashi saboda matsalar mu shine wuta da rashin waɗannan in kajiba duk ma'aikatan da suke nan Lagos da Abeokuta duk sun tashi saboda samun wannan pipe na gas.
Akan wannan yanayin da Najeriya ke ciki da shi ma Yushau Ali ya ce.
To a gaskiya kowane irin hasashe akai ma Najeriya ya danganta da masanin da kuma hawa biyu na hasashen da yayi na daya da irin alƙaluman da yayi amfani da shi na biyu da irin fahimtar da yayi makasan. Amma idan muka dauki irin hasashe wanda Jim O'Neil yayi kusan 2015 wanda yayi hasashen cewa idan shugaba Buhari ya karbi shugabancin Najeriya to ga irin cigaban da tattalin arzikin Najeriya zai samu da kuma irin karbuwan da zai a sassan tattalin arziki na duniya. To shi wannan masani da wannan hasashe na yanda Najeriya za ta kasance musamman nan 2030, to yana da alaka ne, na daya da fahimtar da tsare-tsaren da gwamnati ta na kawar da talauci, na biyu kuma zai dauki irin basussukan da Najeriya ta karbo da irin kuma irin hukumomin da suka karbo da kuma irin gudunmuwan da za su bayar domin kasan ta ginu ta tsayu domin a samu a maida musu kudaden su. Amma a halin gaskiya kowane irin hali ne aka yi hasashe a Najeriya game da talauci, to ana ma rage kaifin irin talaucin da yake a zahiri ne, saboda in ka dauki kasuwanni na birane da kasuwanni na kauye da kuma kasuwannin da suka rushe kwata-kwata ba sa iya zuwa su ci kasuwannin su musamman a arewaci na Najeriya.
Bismarck Rwane dai ya bayyana cewa hanya daya tilo da gwamnatin Najeriya za ta iya gujewa mummunar yanayin tattalin arziki ita ce yin aiki tukuru, abinda ke nufin cewa za ta bunkasa arzikinta ya kai naira trillion 380 zuwa shekarar 2030, wanda ya kai kasafin kuɗin shekarar 2021 sau 28 ta hanyar kasuwanci da fasahar zamani. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya yau zai dubi ne akan batun lalacewar hanyoyi a Najeriya da kuma yunkurin da hukumomi ke yi da gyaran hanyoyin domin daƙile yawan hatsarin ababen hawa. A cikin wannan mako ne gwamnatin tarayya ta sanar cewa Majalisar Zartarwa ta ƙasa ta amince da ware naira biliyan 797 da miliyan 200 don sake shimfiɗa hanyar Abuja zuwa Kaduna da Kano don ganin irin muhimmiyar rawa da wannan hanyar ke takawa wurin bunƙasa tattalin arzikin yankin arewacin ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya. Sai dai 'yan ƙasar sun fara bayyana damuwa akan yadda aka saba ware makuɗan kuɗaɗe don gyaran hanya a baya, amma kuma ba a gani a ƙasa. Suna masu fargaban cewa za a sake komawa gidan jiya kan batun gyaran hanyoyi, duba da yanda aka gudanar da aiki a baya, amma hanyoyin ba su yi karko ba. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da rahoto akan haka.
Damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake shimfiɗa titin Abuja zuwa Kaduna da Kano dai da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yi yadda zai dade bai lalace ba, kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana.
A hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano, hakikalin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da ake daga Kaduna kuma zuwa Kano. To ulitin zamu ce abin da yi daga garan Kawu abin da yi Kano, so wa'annan ayyukan dai ta wuraren zariya din nan abin da yi Maraban Jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane length mota uku za su iya jiruwa su tafi su tafiya. To amma daga bypass abin da yi Abuja junction gaskiya hanya ko asan visa sai haka. Dalilina na faɗan haka hakikalin gaskiya ba na yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba, so gaskiya dillan da nayi tafiya irin haka daga Abuja zuwa Kaduna ba karamin wahala nake sha ba. Zaka fasa taya, zaka miye hanya ba kyau, komai ya lalace, guban ba dadi. Sai ka shigo garin Kaduna ma da sentin daga kawo ni in ka kama hanyar Zaria Kano, to ne zaka fara hawa kwalta mai kyau, zaka ji dadin tafiyan ka da sauransu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun, ta san me take yi, kuma ta dinga bibiyan ayyukan, ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abun ya tafi a haka, a'a bibiya yana da kyau. Rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu. So muna fata a wannan kuɗi da aka ware muna roƙo da gwamnati ta dinga bibiyan aikin duk da ta bayar.
Ministan ayyuka Babba Tunde Fashulani ya bayyana cewa majalisar zattasuwar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa titina da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar Laraba.
Council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full recovery. construction.
Masani a sha'anin tattalin arziki Yushau Aliyu yayi bayani akan tasirin da sake shimfida titunan zai yi.
Dan muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara bada shi akan biliyan 155 wanda kuma yanzu ya sake sabon salo. To zamu ce ya shafi wato hawan farashin da ya shigo tattalin arzikin kasa wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka bada ayyuka aka bada lokacin gama su to ya kamata lalle a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kudaden kuma an gama su wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin kasa wajen samar da zarga zargan mutane ma'aikata harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin kasa
idan ba an manta ba a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta bawa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titin Abuja zuwa Kaduna da Kano aikin da aka yi ta samun jinkiri akai ya zuwa lokacin da majalisar zartaswar kasar ta amince da aikin sake shimfida titunan Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurrauf lamarin lalacewar hanya a Najeriya ya zama ruwan dare a yankuna da dama a kasar a baya gwamnatin jihar Niger Alhaji Sani Abubakar Bello ya bayyana wa wakilin Mustafa Nasir Batsari matsalolin lalacewar hanya da jihar sa take fama da su
na bayan su da naga cewa akwai ayyukan hanya ya dan gyaru kadan saboda ayyukan da na ba shi a gargashin chairman na gurara cewa su dibi inda yayi muni sosai mu cike duk da cewa hanyar gwamnatin tarayya ne ba za mu jira gwamnatin tarayya ba mun hakuri mun jira amma mun zo mun duba mun ga mutanen Niger ke wahala da kuma ƴan Najeriya gaba daya kuma yanda hanyar ya lalace trailoli ba wuya sun fadi sai kaga trailer 500,000 a lokaci daya sun tsaya mutane na shan wahala daga Abuja wani sai awa 7 ma daga Abuja zuwa Mina saboda haka duk da cewa bamu da kuɗi muka sa ɗan kuɗaɗe kaɗan muka kamar irin wannan aikin da kaga an yanzu muka ciccike inda yafi muni da muna da kuɗi da zai mu hanyar gaba daya amma kuma ba hanyar bane muna cikin wani hali a jihar Niger game da hayi saboda duk wata trailer ta fito daga kudu zuwa arewa ta Niger take bi kuma dalili ko shine hanyar da muka saba hanyar da aka na asali da ake wucewa da kaya hanyar binnin gwari ba shi biyuwa
wannan jihar Niger Alhaji Sani Abubakar kenan a tattaunawarsa da Mustafa Nasir Batsari to bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
masu zanga-zanga sun sake fitowa kan titina a Myanmar a yau asabar din nan kuma jami'an tsaro suka mayar da martani yanda suka yi ta harbi cikin taron a kalla masu zanga-zanga hudu sun mutu a Mandale birni na biyu mafi girma a kasar da kuma garin Piye da ke tsakiyar kasar yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ta tashashen hankula a Myanmar mai binciken kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya kan Myanmar yayi kira ga kasashen duniya da su dauki matsaya guda game da sojin junta da ta karɓi mulki a juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu a yau asabar kasar New Zealand ta yi bikin cika shekaru biyu daga ɗaya daga cikin ranakun da suka fi shiga mawuyacin hali lokacin da wani ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta 51 a wasu masallatan garin Christchurch biyu. Ɗaruruwan mutane sun hallara a filin Christchurch Arena don tunawa da ranar wanda kuma aka watsa shi kai tsaye. Wani bom da aka ɗana a cikin mota da fashewar gefen hanya da hare-haren masu tayar da ƙayar bayan sun kashe aƙalla mutane 22 game da jami'an tsaro da fararen hula, in ji jami'ai a Afghanistan a yau ɗin nan Asabar. Rikicin ya rauna da kusan mutane 70 mafi yawancin su fararen hula. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan, Tariq Aryan, ya faɗa yau Asabar cewa fashewar bom ɗin da ke cikin mota ta nufi wani ofishin 'yan sanda da ke lardin Herat ne wanda ke kan iyaka da Iran.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.